Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana tare da wakiliyarmu a can Hawwawu Abdul Karim, wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Madalla, bayan gabatar da ni da aka yi Hawwawu Abdul Karim yau kwaniya, zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin namu na yau zai fara da yadda taron zabarmawa mazauna Ghana ya kasance, sannan mu dan huta kaɗan da kiɗan zabarmawa. Daga nan kuma mu saurari yadda taron matasan Hausawa a Ghana ya kasance. Daga ƙarshe kuma mu kawo ƙarshen shirin da ƙwalama. Zabarma a Ghana sun tsayar da taro inda suka bayyana cewa sun kasance a ƙasar Ghana tun sama da shekaru 300 da suka gabata, kuma sun bada gudunmuwa a kowane bangarori domin ci gaban ƙasar Ghana, musamman bangaren tattalin arziki. Taron sun dai ya haɗa kan dukkanin sarakan yankuna da na ƙananan unguwanni da magajiyoyi, da manufar cewa za su baje al'adu da isar da sakon zaman lafiya tun da ƙasar Ghana na tunkarar zaben shekara 2024. To yanzu bara mu fara da sakonni da sarakan zabarmawa na yankuna da magajiyoyi, wato zabarmawa mazauna Ghana suka bayyana.
Sunana Hajiya Katumi Gwanze, magajin zabarmawan Suhum Eastern Region.
Masha Allah, sun tafto
ne? Eh, sun tafto na zo.
Me zaki sani game da taron yau?
Kwarai kuwa ci gaban zabarmawa ne na Ghana, especially kamar yadda sarkin zabarma ya yayyazo. Mu ma muna da wuri daga Una Half Region, ana ce ma wurin zabarma. Zabarma mu da suka shigo Ghana, wurin suka yi zama, suka yi noma. Sai sa yanzu na gani an legalize zabarmawa. Muna da gari zabarma cikin Ghana. Sai sa yau duk kowa da zabarma ne ke cikin Ghana, Ghanaian ne. Alhamdulillah, masha Allah, mun gode ma Allah, taro mu yayi kyau.
Zabarma mutanen wani gari ne, daga wani kasa suka
fito? Ai, na shi kasar Niger, amma akwai kakanninmu da suka shigo Ghana. Ni na zaune gaban san Niger ba. Kaka na Ghana aka haife ta, baba na Ghana aka haife shi, ni da kaina Ghana aka haife ni. Amma da yake kakan kakanninmu sun shigo Ghana, kuma muna da wuri cikin Ghana, ana ce mai zabarma. Sai sa mu duka yan Ghana ne.
Wani sako zaki ba wa zabarman Ghana da duk inda zabarma wake a duniya?
Ina bawo kowani zabarma wani ke cikin duniya duka, alhamdulillah. Muna gaida kowa da kowa.
Taron da muka yi,
sunana
Fatillah.
Wani sako zaki ba wa zabarmawa da Ghana da ma duniya duka?
Wallahi, sakon da dan ba zabarmawan nan. Mun gode da muka zama zabarmawa, muna son juna. Kuma taron da muka yi kuma Allah ya sa mu taru, kuma Allah ya ba mu rawancin rai. Allah ba mu dogon rai wanda suka zo bayan mu kuma mun gode musu. Kuma ya sunan
Sulhana Chief Alidu Mukhtar Northern Regional Zabarma Chief.
Masha Allah ka fito har arewacin Ghana ka zo nan saboda wannan taro?
Eh insha Allah.
Me yasa?
Don cin gaban Zabarmawa yanda mun yi Zabarmawa su ci gaba kuma a Ghana kamar Zabarmawa ba ba ci bane Ghana. Don ana duwan ba mu da yawa Ghana. Wannan ko zai gwada kamar a ba haka nan ba. Inda nan dai ne shemu yi kokari mu kama junanmu mu fidda bambanci tsakaninmu mu kama juna don cin gaba.
Ni ne sarkin Zabarmawan Salga, sunana Ahmadu Baba Dunnasu.
Kana ganin Zabarmawan sun ci gaba a Ghana?
Mu dai zamanin mu ga garba Zabarmawa sun wuce, inda mutane ke zaton Zabarmawa yanzu mu ci haka. Don yanzu cikin kasan Ghana inda ba zabar mai duk yake da ai proud kamar shi ba zabar mai. Kan da muka yi proud kamar mu Zabarmawa ne. Mu mun zama grand grand chief. Kakan mu ya shigo.
Kakannin ku da suka shigo Ghana ya jima.
Ya jima. Za a yi ce miki maybe za a shigo 300 years.
Shekara 300.
Don kakannin mu da suka zo sun fara na Vronku. Manyan kuma suka kare yandi.
Kare yandi arewacin
Ghana. Za a kusa yi wansu duka na wurin.
Sunana Usman Alhassan. Na fito a Half Course. Alhamdulillah taron nan ya yi kyau sosai. Inda muka bi da komai mun yi su kamar ya yi daidai. Don sai muna roƙon Allah ya kara mu gaba kuma.
Kina magana da International Ambassador na Zabarmawa wanda ke based daga US. Sannan kuma Sardauna na Zabarmawa na Ashanti Region. Na farko sai na ce muna ma Allah godiya wanga taro da aka ba wai mun zo mu nuna kamar kwalliya da wani ado bane, a'a zumunci da yadda da kama juna da inda kakanninmu kamar yadda muka sani kakanninmu suna Ghana before in way 300 years zuwa yau. Isa yanzu ya zabu yi mulkin juna mu san juna ina muka fito da yau da ho Ghana ba inda babu zabar mu. Amma wan irin taro haka shi zai bar mu san juna tafiyar mu zama daya.
Muna gode ma Allah da ya gwada muna wangan rana. Domin wanga babban rana ne gare mu Zabarmawa duka baki daya a Ghana. Saboda mun dare muna neman irin hakan ga shewan ga lokaci da Allah ya nuna muna. Shi yasa ba abin da zamu fade ma Allah shi dai godiya. Muna gode ma jama'an kuma da suka zo suka mara muna yanda ya kamata. Da sarakai da magajiyoyi kowa da kowa muna gode ma kowa baki daya. Insha Allah muna son ga mata Zabarmawa mu kama kanmu mu iya kanmu mu hada kanmu mu gama hankulan mu mu yi sinsiya dauri guda da ba a iya kare mu. Mu kuma ba yara good education domin yau game da education ya bar muka kai inda muka kai ga. Saboda mun ba education ba mu wayewa balle mu kai inda muka kai ga. Shi yasa ina roƙon kowani mace da ke tare da mu cikin Zabarmawa a yi kokari a kula da yara a ba su education.
Sarkin Zabarmawan Yammacin Ghana kuma sakataren na Council of Zabarma Chief ya ce babban abin da suka saka a gaba shine baiwa ƴaƴa mata karatu har izuwa jami'a kyauta.
Sunana Alhaji Adamu Abubakar Sadiq Tankuno. Ala kullu halin ina jin Zabarmawan Ghana muna da tsari a cikin al'amuran mu duka. Yanayi ya kai lokacin da ya ci mu hada kanmu sosai kaman kanda kakanni suka yi. Inda mu yi magana Ghana kaman wato over 300 years kenan da Zabarmawa muke cikin wanga kasa. Muna wanga kasa wannan sun bude wa ba mu san kawunan mu ba a cikin wanga ne manya suka zauna suka kawo ra'ayi cewa kaman ala kullu hali a cikin kowane shekara musada munga taro muna sada zumunci muna gane kawunan mu muna tayyar da al'amuran mu hususan shanin batun neman ilimi na mata. Saboda shi an ga mu irin wanga bigiri ko ko an ga irin taro hakan ga yana da manufan shine wato Zabarmawa Ghana duka mu hada kanmu mu san abinda da mu samu gaba na wurin neman ilimin yara. Saboda shi wato wanga abinda take gaban mu kenan.
Wani mataki kuke dauka kan wannan abinda ke gaba?
Ala kullu hali kamar ni yanzu ganga as chief of Western Region ina da foundation da na create da sunan babana da muke da shi muke da taimakan yaran mata talakoki da Allah wanda Allah bai musu ke da ilimi ko ke taimaka musu ina cikin kowane sarki kuma yana ayyukan kan da damu yi muna dunka su
ba yaran nawa kuka iya tallafa musu
tun inda ne sa mai ido ne wato from SHS ko kuwa dance from university level ko kuwa tertiary level be it in any of the tertiary institution inda Allah ya sa ka samu admission I make sure I get the full scholarship for you so that kai ka samu wannan ilimi da zai taimaki ba mutum kade ba the entire country called Ghana
duk inda aka bazabar me yake wani sako kake ganin
kuma muna da bamu da wannan taga cewa kaman zabar ma na da
tashin hankali
asha ko kuwa mutanen batun tashin hankali ba a cikin wanga garin mu Ghana wani bazabar me yana da tsitse ne yake aikin shi kan da ya kamata mace ko kuwa namiji hususan mace kika nemi ilimi ba ki nemi malimi ilimi makanki ba kin nemi ma ilimi da al'umma da da su ci amfani domin mun san mace ke renon yaro in mace ta yi ta renon yaro da kyau da supportin baba ana ya samu yara na gari
mai matsaba sarkin zabar mawan yankin Accra wanda ya karbi bakuncin jama'a ya ce ko ba komai wannan taron ya hada kan jama'a da zabar mawan da wanda ba zabar mawan ba
sunana Alhaji Musa Yahya Yandu sarkin zabar mawan da Ankara kuma president na National Council of Zabarma Chiefs Ghana
wannan taron kai ka hasasa
muna fatan alheri in kana shugaba in alheri yazo kai ne Allah kiyaye in baci yazo ma har wayo kai za kira wato da wannan shugaba shi sa sunana yake gaba amma abu ne da yake taron jama'a domin an ce za fito da shi gargajiya na zabarmawa to ba shi bace na bazabar me ba tunda bace na bazabar me ba ashe da jama'a akai
munfin wannan taron
hadin kai yana da kyau sosai dan wurin nan yau an ga wayanda kila ba taba ba san su ba haka kuma an ga wayanda an san su kuma kila an jima ba gan su ba yanzu akwai wani yaro eh yana wasa da karatu na gan shi na mai fada yanzu ya zo min dan man shiga an man shi na mamman magana
kuna da wani manufa ko agenda aje haka
ani ko ba mu yi taron ba ko abin da ke damu shine in ka duba ka je cikin history Ghana 17th century har zuwa yau wanda yake cewa bazabar me yana kasanga amma hawo yau babu wanda ake cewa ba ko she bazabar mu to ke dai ki duba how many years kenan
sama da 300
to an haifi babanka ko ko an haifi kakanka ko ko an haifi tabakunninka kai yau aka zo aka haifi shi aka ce kai ba na kasa bane to Allah na aka sa na kai to amma ba za ci mu wannan guri ba sai ai me shi an samu hadin kai wani lokaci da ya wuce in ka tayi university inda ka ce kai bazabar mu ne charging ka da dollar yau cikin ikon Allah cikin taruwa haka Allah ya sa ya wuce yau in ka je hospital in ka ce kai bazabar mu ne sai a ce mu kaman kai ba mutumin dan kasa bane sha charging ka da dollar muna ku yau wannan ya wuce amma ai ba za a bari ba tunda muna nan shekaran jiya Ankara sun yi wa mawo sun tara kan junan su ko wani baka ba Ankara ya je gidan su muna nan daban ba sun yi damba an santa sun yi akwasi daya kin ikon Allah alshinga da muke yi da shi Hausan ga an samu ranan shine rana ta Hausa musamman mu ma daga nan Ghana mun zabi rana daya mu ma zamu hada kanmu cewa zabarmawa na ta ma ai ci gaba ne
zabarmawa ta samu ci gaban da ta shiga irin bangarori kaman bangaren gwamnati
ni kaina sai magana da kaina ina da bafade da ake ce mai professor Abu Yaya lecturer ne engineering daga University of Ghana Kwame Nkrumah University lecturer ina da wani da ake ce mai Tonko to mun saba kiran shi da lawyer Tonko zabarmawa ne lecturer ne daga Ghana lecturer law muna da su doctors daga 37 Sadia Yusuf ne ko da su da sai name ta da Yusuf she is a doctor at 37 military hospital so baba ya muke ba abada baba ya muke ba muna nan
wani sako na musamman
abinda nake da shi da dan ce ma mutane na zabar mawa da muso juna mu rika juna ce anihi yare na bazabar me ba na mutum da ya bane indai Allah lalla da ikon shi yasa ka zama bazabar me Allah da ikon shi ne ka zama bazabar me kai bazabar me don haka bai kamata muna suka juna muna cewa wannan ba wannan bane ba zai kai mu gaba ba hadin kai ya kai mu nan yau kin duba an fito tun daga upper east an fito upper west to western region an fito bota rike nan an killace kowa ya zo ba abin da ya kawo wannan shi hadin kai irin zama haka kuma bayan da za a yi an kyauta ba wani. Muna roka kowane ne aka yi mishi abinda bai mai dadi ba. Yaiwa Allah, yaiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe. Ina roka ayi hakuri a yafe mini. Kuma abin yayi kyau kuma to Allah ya sa albarka. Ina kira iyaye a sa hankali kan karatun yara, musamman biya mace. A sa hankali kai ayi sa yara karatu. Sannan zabe ke zuwa shekaran nan. Kai da kasan baka da takardan zabe kaka je nan. Kai da kake da shi kuma da kaje ka jefa naka kuriya sai ka komo. Muna fatan Allah ya muna zaben mafi alheri. Duk wanda Allah zai kawo muna ya zama na wanda zai zo ne ji tausayin al'umma nan.
Bayan taron zubar mawa mazauna Ghana, wasu matasa a Ghana waɗanda suke kiran kansu Hausa Youth sun haɗa kan duk wani matashi ba haushe ko kuma mai amfani da harshen Hausa a taro mai ɗauke da tarihi. Taron da ya samu halartar matasa masu faɗa aji tun daga kan masana harkokin tsaro, likitoci, hukumomi da makamantansu. Manufar taron shine tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da rawar da sarakai, magajiyoyi da shugabanni na matasa ya kamata su taka. Alhassan Bello ɗan Rakiya, masanin harkokin tsaro kuma mai sharhi akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa, ya ja hankalin matasa domin su san kiman kansu.
Don magana kan matasa, don idan gari dai lallace a ta wajen mu ke farawa, haka nan kuma idan ƙasa dai gyaru nauyin na kanmu. Na farko da first important yara zango ko matasan zango, ya fi ka samu individual self awareness, ka san kanka ke wane ne, ina ka fito, ina ne gidanku, da al'adan mutanenka yake, sannan ke da kanka talentin da Allah ya baka da potentials ɗinka, what are they? Idan ka san, idan kana da self awareness, ya yi tafi wani ya zo ya rude ka ya ce maka je ka yi opposite to what abin da ka san dai amfana da ke kan gwiwa. Sannan secondly, mafi yawa idan muka zo wajen siyasa ko wajen voting, mutumin zango muna samun matsala wajen samun takarar ƙasa. Kaga da ya faru haka nan je mu fara zanga-zanga, a some kind of demonstration, some kind of violent act. Idan ya faru haka nan, mu yi kokari mu dokan ƙasa, mu use the laws and regulations of the country, mu nuna disagreement akan abin da ya faru, amma ba da tashin hankali ba, ba da bata sunan zango gabaki ɗaya ba, ba da kuma bata sunan matasa zango ba. Sa gyara zango, idan ka bari aka dauki wai wani ya yi aka ce aka zo aka laka maka, you don't have to defend yourself. Da kuma zango da kanshi, asalin zango ma da kanshi, ka cuci kanka. Sannan kuma in zango muna need to community self awareness. Idan muka duba zangon nan mu dewa, asali kasuwanci ma kasa a kratari ana fadi kuna. The market was controlled by us. So the question is, me yasa yau idan ka zo ana batun fara da tashi hankali sai mu mu ake nunawa, amma idan aka batu tattalin arziki da sauransu ban nan mutumin zango. Maga kamar there is no power going to take from kanka cikin ko gara yau da daka ji ba da nashi zango. Inda kaga dan siyasa ya zo duka, akwai abinci wajen ne, idan ba abinci zai zuwa, idan ba da abinci zai zuwa. So the question is, ya da mu yamma kuci kanmu in so mu roki wannan importance da aka bamu mu ci amfani
shi. Shi kuwa Malam Adib Sani, masanin harkokin tsaro, ya yi gargaɗi yadda watsa labarun kanzon kurege yake iya haifar da tashin hankali.
Recently, we organized a Ghana Report Summit and the theme was Libatum misinformation, that disinformation. And carriers that we are in here tonight, on social media, that has serious security ramifications. And last time, we are in here, was starting misinformation, disinformation. What was the difference? Misinformation. Then, without knowing, innocent information. But she needs information. I'm a constant, I'm a one guy, I'm a 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 guy, still sent or shielding this information. And so elections in the Zabunga, one of the biggest security threats that would be the shielding misinformation, now the disinformation. For example, India Haka, Hindus, I first Keshi Shana, and Sunada Abinagiji, cow vigilantes. When they are here, save what information can WhatsApp. The man, oh, Akwe was to make the Suka Keshi Shana. Then the cow vigilantes would invade the Akwe Keshi Shana. So that is the effect of false information. About 2 weeks or 3 weeks ago, like a UK, something very similar. When Yeshga at the school in Yara, Yesu, Yesu, Yara, Tukabutu, Babu, Iba, and the whole place, oh, Katash, on rampage, attacking Islamic is the mosque. Later, I can find out that when they went to another threat in the movie, the Shini, the threat of violent extremism, but in terrorist groups in that. And mostly, Anna equated to Adil Islam. And so, Yakamata, they will prove beyond reasonable doubt that, look, we are opposed to these actions by these terrorists. Currently, Burkina Faso, they are the second most impacted country in the world after Afghanistan, according to 2002 Global Terrorism Index reports. Afraid terrorist activities like Niger, like Mali, even having Ivory Coast, recently an attack near Togo, but Ghana again attack. It's not that we are doing something different too. Just that I think Star Ali Mukai. Because Munga Kamau terrorists and Abinaskini, Ghana is a withdrawal point for them. So Uska attack Achikim Burkina Faso so that Shua Ghana to restock to rest. Kuma there was another family since Achikim Ghana. Alright, so Munika, we have a very important role to play. Yes, the government is to where if you see something, you say something.
Mana Irad Ibrahim, may bada shawara, a haruko kinsaru, the makaman tonsu, yai bayani akan da akida tsakanin musulmai yake haifarwa ya kuma bada shawara
me yasa wa zama kowane lokaci ana target shi so wanda ya zama musulmi aikin da za a yi kan shi yayi kaman aikin wanda ba musulmi an karawa me yasa ba mu gayyatar su ni ai kyau ma bayan sallar juma'a in anguwar da take aibawa ne kamar kan da ni da Adik Sani da muke anguwa guda aibawa na da yawa an zo an yi sallah an kare hanya gayyace su sannan ya bawa unguwa mutane unguwa su zo da su ci abinci cikin masallaci a wasu ba laifi ba ne in an karawa kenan unguwanka asantawa ne in alhaji kana da gida wasu da wa kai ka invite ku zo ku zauna ku ci abinci yaran su da yaran ka sun cudanya ku san juna saboda baya ku san kaman addini da ya raba amma zamantakewa mu bai kamata. Abin da ke ci mana tuwo a kwariya iyaye na shi ne lamarin akida bambancin akidan da ke tsakanin za ka ga yasu yasu mu akwai kita akwai tiyayya yau ka zama ahlus sunna wani ya zama ahmadiyya ni shi ya kusanta da kai ma ya fi da wanda ba musu yau ka zama tijaniya shi wani ya zama ibadiyya ko istiqama ni shi ya kusanta da kai better than wanda ba musu. Watakila amba amata iska, ndi ntijaniya eche tiji masalache amadiya, yiji ibasu saki. Ama yao, akwe Kristo tida suke so mukami na dunia, muzo ma mimbali mungi ibasu si magana ya mutani. Kaga wani aspirant nina nzue zama MP, kote na sunta zama MP. Shabude matakofa masalache, mimbali maana zua saka. Michael de Mada yedu kie kutuba ache mbu, gayama jamaa abini kikisu kote kisu, sabwa da watu maslaha. Da shafi na duka to yau na laifi a ce mu je su ya so mu ko da yake akwai bambancin akida mu yi ababa tare amma resources human resources da capital resources of Ahmadiyya duk ya haɗu da tijaniya na tijaniya ya haɗu da na shi'a ya haɗu da na istiqama za ka ga mun yi karfi ki jama'a yi kokari ni na da kabi shi'a sallah kai alusu na ba laifi ba ina da kafi Ahmadiyya sallah kai tijaniya ba laifi ba ko muna magana kai ilimi ba tarihi so da gomin jama'a yau ga hajin da ƴan waye suka ci sakaran jiya saboda Allah cikin akidun nan duka waye ke tawafin shi New York ko Morocco za shi duka an hadu wuri guda daga Makka aka je aka yi tawafi layyan da muka yi sakaran jiya waye ce shi ba babban sallah shi nan ba yana jira wani babban sallah mu duka lokaci daya muka yi azumi da muka yi wancan lokaci wai ce ba lokacin azumin shi ba cike ake dun nan to na bambanci jama'a a bar ma Allah saura
ita kuwa Dr. Nasiba Tahir ta jawo hankalin iyaye mata da cewa lokaci ya kai da adama da su a duk wani harkokin siyasa idan abu na tashin hankali ya faru ya fi shafin mata
da farko bincike na nunawa cewa mata population mu na da yawa yafi maza na biyu kuma inda matsala ya zo rikici ya zo tashin hankali ya zo mu mata ke wahala domin ke da yara kuma mu ne raunannu matsalan na cimu na tuwo a kwariya sosai shi yasa ya kamata inda za a zauna a yi tunani yaya za mu kiyaye kwanciyar hankalin da muke da shi ya kamata a sa mata ciki ba wai don a sa shi kwamiti ba domin mun cancan bayan wannan kuma domin hasari ya zo mu yake shafan musamman
to muna fatan waɗannan bayanai da jawabi zai yi tasiri a rayuwar matasa musamman masu tasowa da wannan za mu shiga madafa kuma aja Zara Fatima yau wani abinci taki muna
yau zan yi tuwo shinkafa da miyan kuka
yin shinkafa da miyan kuka ya ake yin shi me ya kamata mace ta nemi ta ajiye kafin ta fara wannan abinci
okay so kowa da abin da yake so kamar ni yafa misali ina so tuwo shinkafa miyan kuka da naman rago na samu naman rago na samu salmon yeah samu emia samu dawa-dawa samu kuka samu fresh dankwana samu onion shin samu tomato suna so farko zan zabke namu ne namun zabke wani ina nika ina so natural spices ban so irin onga da abubuwan ina nika kakaju na ni da garlic na shin sa mishi gishiri da maggi kadan shin zabke namu ne da kyau isa namu ne ya zabku na ga namu ya yi taushi kadan miyan kuka na ni ban so mai cikin miyan kuka na ina yin shi ne raw ba mai isa shin sa mishi ruwa na sa ruwa kadan shin daga yan miya na da wadawa na shin sa cikin shin nika albasa ina bar albasa na yawai fi tomato saboda kar kuka yi yanke in sa mishi tomato kada ina son tanko sosai shi tanko ya ji na blend shin sa shi cikin shin bar shi ya tafasa sosai in sa mishi maggi taste in yayi okay shin kada kuka na ina kada kuka na miya na yayi ready kenan shin zun tuka tuwo shinkafa na miya na is ready I'm a fast cooker
yake tuka tuwo shinkafa
okay so tuwo shinkafa shinkafa dai is easy, ba kaman tuwon gari ba. Tuwon shinkafa ko kan gas ka za ka yi ka yi shi, in ka sa shinkafan ka, in ka sa ruwa ya tafasa shi ka zuba shinkafa, isa in shinkafa ya zo ya nuna ka ya ta duba dai texture na ya fi me shinkafan ya yi taushi, ya yi taushi ya ka gan kaman ya kai lokacin da zaka tuka shi, ka tuka shi da kyau, ka kawo kwarya da maran ka, ka buga tuwon ka da kyau, ka save tuwon ka ishi
bai. Okay, to shi miyan kukan baya ga tuwon shinkafa da me kuma ake ci?
Kai ka ci shi da tuwon gari, zaka ka ci shi kuma da eba, zaka ka ci shi da amala, zaka ka ci shi da gba, isa miyan kuka ina tafiya da ababa dewa.
To madalla nan ni hawa Abdulkarim yau faniya zan tsaya sai sabon mako idan Allah ya kai mu.
An gaishe ki Hawwa'u da tawagarki. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Hawwa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona wa Maimunan Dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu ke muku sallama daga nan birnin Washington DC.